Yeah. I'm the rhyming cancer, you know I got no mentor rather than my creator. New the rhyme.
Six star.
Tell your neighbors, tell them say God, no go shame us,
no go shame us.
Tell your mocha, tell them say God, no go shame us,
no go shame us.
Sune ma captain, eh a ha campus, sune ma captain. Sune church elders, eh a chicken suma, a boy Judas.
A boy like a shinkan, shine saka gilba,
saka gilba.
A boy like a shinkan,
shine saka gilba,
saka gilba.
Ni kaman wani maye suna haushi wai dan na fi su gaye burin su yanzu da hawaye she sa suke gulma na aboye wai da kayi ne kaman na kojo ai ban sa kanti ma sai dai gonjo wai sabon suna na mai gonjo ai da zaran sun fara mokiri gulman su ma babu sumari wai fada ne da baba Buhari Allah ya sa mu bi abba kyare wato mu kare kenan a cemetery kar ka ga yau kuna tare gobe fa za su ma kallon bare pastoci da tawa sun dawo tushen yan adawa.
Tell your neighbors, tell them say God, no go shame us,
no go shame us.
Tell your mocha, tell them say God, no go shame us,
no go shame us.
Sune ma captain, eh a ha campus, sune ma captain. Sune church elders, eh a chicken suma, akwai Judas.
Abanda na shinka,
shine saka girba,
saka girba.
Abanda na shinka,
shine saka girba,
saka girba.
Wai damuwan kuwa fa ku sha jini ranan yanka yanka ya yanka ni kuna dariya na zubta jini to saurare ni kwenda na sha muku yau ta narke ko kun daura ne ma ran sinke ko kun ji mun ciwo zan warke don fa anointing holy ghost fire su fa za su sa ni in warke kishin suna sa ni smiling don sun gan suna na a canceling wai fa dole su hau su yi canceling in an ban invitation su canceling ga su da zaki a kan zaki ga su da zuki a kan zuki.
Tell your neighbors, tell them say God, no go shame us,
no go shame us.
Tell your mocha, tell them say God, no go shame us,
no go shame us.
Sune ma captain, eh a ha campus, sune ma captain. Sune church elders, eh a chicken suma, akwai Judas.
Abanda na shinka,
shine saka girba,
saka girba.
Abanda na shinka,
shine saka girba,
saka girba.
Abu make you.